الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد من الله تعالى علينا بنعم لا تحصى، وإن من أواخرها شهود رمضان والعيد، بعده أمس، وبه دخلنا في موسم آخر فضيل، ألا وهو موسم الحج. فقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ثم ها نحن اليوم نتقلب في نعمة أخرى، هي شهود يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ألا فاطلبوا من الله تبارك وتعالى دوام هذه النعم والزيادة منها بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، اعلموا أن أقوى سبيل للاستزادة من نعم الله تبارك وتعالى هو الاستقامة على دين الله تعالى. فالله تعالى هو رب الأزمنة كلها، ورب الشهور كلها، ورب الأماكن كلها. فقد أثنى على نفسه بالاختيار، فيختار بعضا من خلقه ويرفع بعضهم فوق بعض درجات لحكم يعرفها ويبينها لعباده لعلهم يعقلون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقد وقع اختياره لرمضان شهرا فاضلا لإنزال الكتاب المبين وإرسال الرسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، والصيام الذي هو من أسرع أبواب الجنان، ولكنه تعالى أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألا فاستعينوا بالله تعالى على الاستقامة على الصراط المستقيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عز شأنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال جل جلاله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقد سئل الصديق هذه الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أي أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما استقاموا أي أدوا الفرائض. وقال الحسن رحمه الله استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كما يقول ابن القيم وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء للعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعض العارفين كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وذكر مثل هذا حجة الإسلام الغزالي رحمه الله. وإن من سبل الاستقامة التي حثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام بها إرداف رمضان بصيام ست من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. ألا فاستقيموا لربكم واستغفروه يغفر لكم ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد تأوانا في الدين المسلم هنا من وصية كما كلنا وصية الله لما كنت صلى الله عليه وسلم شو مجد قرآن الله يا كوئم وانا في الدين المسلم لن لي الله مدو جنسر كيا وانا نئمومي ما تجم بنيا وانا نباتك للدقوة لك شكين كان شكا شن نئمومي دمك أحلبتا مك جاء دجمه شين نئمر قاني وثر رمضان سنان نئمر إيدي bayan watan Ramadan wanda ya faru a garin Mujiya daga jiyan kuma muka shiga wani zango mai falala shine zango na aikin haji. Allah madaukakin sarki yana cewa aikin haji ana yi ne a watanni guda uku al-hajju ashharun ma'lumat kuma wadannan watanni sune Shawwal, Dhulqa'da da Dhulhijja. Gashi yau man take shaidi wata rana mai tambin falala ranar Juma'a radda yinin ta shine yinin da yafi kowanne yini da rana ya bullo a ciki alheri inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga su nemoman ba su cikin dubuwa. Allah yana cewa in za ku kirga nemomin Allah ba za ku iya kididdige su ba. Lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama. Don haka ya ku bayin Allah mu nemi dawamar waɗannan nemomi da ƙari a kansu ta hanyar godiya ma Allah madaukakin sarki. Allah ya riga ya shelanta mana ta hanyar jirran tsuwa cewa lallai in kun gode min to zan ƙara muku, in ku har kun yi min butulci to azaba ta mai tsanani ce. Ya ku musulmi ku sani cewa mafi kyawun hanya na neman dawwama da ƙarin ni'imomin Allah madaukakin sarki a kawo nan mu shine daidaituwa bisa addinin Allah madaukakin sarki, tsayuwa kyamkyam da ruko na gaske da addinin Allah madaukakin sarki. Allah nan shine fa mahalicin kowane zango kowane wata kowane wuri yayi wa kanta yabo cewa yana zaban abin da yake dama ya fifita wanda yake dama kan wanda yake dama da darajoji saboda hikimomi da ya sani wadanda da daman su ya bayyana mana cikin littafin sa domin mu hankalta Allah yana cewa mahaliccinka shike zaban abin da yake dama shike halittar abin da yake dama ya zabi abin da yake dama babu wani wanda yake da zabi akan sa sarki ya tabbata gare shi daga barin duk abin da suke masa wato ainihin shirka shine Allah madaukakin sarki wanda ya sanya kuma yau a bayan kasa kuma ya fifita sashin ku akan sashe ya daga darajan wadansu akan wadansu domin ya darabta ku cikin abin da ya baku lalle Allah madaukakin sarki ne gaggawan hukuma ne kuma lalle shine gafara ne mai jinkai kuma gashi ya zabi watan Ramadan ya mai da shi wata mai falala na saukar da littafin sa mabayyane da aiko da manzon ta sallallahu alaihi wa alihi wasallama amintacce ira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka nan lokaci na azumi wanda yana daga cikin mafiya saurin hanyoyi na shiga aljanna amma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa yana so ne mu lizumci daidaituwa kan tafarkin sa a kowane lokaci a ko ina a kowane irin yanayi mu dauki hanya mu yi riko da wannan tafarki kuma ya faɗa mana cewa wannan manufa ta sa ba za ta yiwu ba sai in shi ya so ya taimake mu akan haka din dan haka akwai irada guda biyu mu muso mu lizumci wato ainihin tafarkin za sannan shi kuma ya so ya taimake mu akan haka din kuma namu din ma ba za mu iya ba sai da taimakon sa ba ma mallaka komai akai kamar yadda Allah ya faɗa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin dan haka mu nemi taimakon Allah madaukakin sarki wajen dogewa bisa kan tafarkin sa bisa kan sirati wanda yake madaidaici Allah madaukakin sarki ya faɗi sakamako na masu daidaituwa akan tafarkin sa yana cewa lalle waɗanda suka ce mahaliccin mu shine Allah sannan suka daidaita bisa kan tafarkin Allah da manzansa mala'iku ne za su sassauko musu in sun zo mutuwa suna musu albashir cewa babu tsoro akan ku babu bakin ciki albashirinku da aljannar da kuka kasance ana ta muku alƙawarinta yau ga tana za ku ganta kiri da musu Allah madaukakin sarki yana cewa lalle waɗanda suka ce Allah shine mahaliccin mu sannan suka daidaita bisa kan hanya babu tsoro akan su babu bakin ciki akan su waɗannan sune ƴan aljanna wanda za su shiga cikin ta sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa haka Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtar ta daidaituwa bisa kan tafarki a daidaita sahur rayuwa yana cewa ka tsaya kyam kyam bisa kan wannan addini kamar yadda aka yi maka umarni kai da duk wanda ya tuba zuwa ga Allah tare da kai kada ko shishigi kada ka wuce gona da iri lalle Allah madaukakin sarki yana sane yana ganin duk abin da kuke aikatawa haka nan Allah yana cewa ka gaya musu ya kai Annabi Muhammad cewa ni mutum ne irin ku a bambanci na da ku ana mun wahayi cewa babu abin da abin bauta da gaskiya face Allah shi shi kadai dan haka ku daidaita bata kan tafarkin sa ku nemi gafarar sa haka Allah madaukakin sarki yake cewa da mutane da aljan za su tsaya bisa kan tafarkin Allah madaukakin sarki da mun shayar da su ruwa mai tsananin kyau mai tsananin yawa domin mu jarabce su ciki an tambayi sayyidina Abubakar Siddiq wanda ya fi kowa tsayewa bisa kan wannan tafarki bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai ake nufi da daidaito bisa addini yace shine kada kai shirka da Allah da komai wato tsayuwa kan tsantsan tauhidi an tambayi sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa daidaituwa shine ka daidaita bisa kan umarni da hani ma'ana inda Allah ya yi umarni a ganka ana inda ya yi hani a ga ka guji wannan kada ka yi murawada irin na wato ainihin dila kada ka yi wa Allah dabara kada ka yi wa Allah wayo kana nan kana can ka bayyana cewa kana tare da Allah in ka boya kuma kana tare da shaidan wannan shine daidaituwa sayyidina Uthman ibn Affan shi ma yake cewa daidai to shine kai aiki da ikhlasi don Allah madaukakin sarki sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cewa da shi da Abdullah ibn Abbas ma'anar istiqama din shine a tsayar da farilla Al-Hasan yana cewa ma'anarsa waɗanda suka daidaita bisa al'amarin Allah madaukakin sarki suka yi aiki da umarninsa suka nisaci sabo daga gare shi Ibn Taymiyya yake cewa ma'anarsa sun daidaita bata son Allah madaukakin sarki da bauta a gare shi ba sa jujjuyawa dama da hagu ba sa wake-wake wajen bautar Allah madaukakin sarki ya zo cikin sahih Muslim daga Sufyan ibn Abdullah al-Tajani radiyallahu anhu ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka faɗa min wani zance a musulunci da bana buƙatar in tambayi waninka annabi alaihi salatu wassalam yace masa ka ce nayi imani da Allah sannan ka laifitu bata kan hanya Tauban radiyallahu anhu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ku daidaita bata kan hanya ku sani ba za ku yi dari bisa dari ba shine walan tahsu ai dan adam tare yake bai cika goma ba amma ku sani mafi kyawun ayyukanku sallah babu kuma mai iya kiyaye alaula sai mu dan haka daidaito kalma ce dunkulalliya wacce ta hada addini gaba ɗaya wato tsayuwa ma Allah madaukakin sarki bisa haƙiƙanin gaskiya da cika masa alƙawari wannan ya shafi abin da zaka yi a zance da aiki da yanayi da niyya dan haka daidaituwa na faruwa ne da iradar Allah da taimakon Allah sannan bisa umarnin Allah madaukakin sarki shi yasa waɗansu daga cikin masana Allah suke cewa kai kokari kullum kai ka zanto wanda ke kan daidai yake kan tafarki ba ka ce kai kana neman karama ba saboda kai lokacin da zuciyarka take motsawa kana neman karama shi kuma mahaliccinka yana neman ka daidaita ne shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa mafi girman karama shine ka lizumci daidaito bisa tafarkin Allah bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka samu wannan to ka samu babban karama na daga cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu wanda za su tabbatar da mu bisa wannan turba na abin da muka bari a Ramadan shine yin azumi na kwanaki shida a wannan wata na Shawwal bayan Ramadan annabi alaihi salatu wassalam yake cewa duk wanda yayi azumin watan Ramadan sannan sai ya bi masa da azumin kwanaki shida a Shawwal to kamar wanda yayi azumin shekara ne saboda Allah madaukakin sarki ya mana alƙawari in kai kyakkyawa guda ɗaya zai ninka maka so goma to idan kai Ramadan sawa'un 30 aka yi ko 10 ko 29 aka yi ladan dai na 30 ne za a bayar to in kai wannan kaga kamar kana da 300 kenan saura ke sanya kika shekara idan kai wannan guda shida kowane ɗaya a madadin 10 yake kenan kamar kayi azumin shekara ne gaba ɗaya Allah ya bamu dama na cika azuminmu na shekara ya karbi ayyukanmu baki ɗaya ya tsayar da mu daga komawa ruwa bayan mun shiryu Allahumma amin Allah madaukakin sarki ya bani jagora in the name of Allah most gracious most merciful we praise him we adore him we seek for his forgiveness We seek for his guidance. Whoever Allah guides, none shall mislead. And whoever Allah misleads, none shall guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and without partners or associates. I bear witness that our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is Allah's final messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, his household, his companions, and those who follow his guidance to the right path. All you believers, I urge you just as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. Allah subhanahu wa ta'ala has favored us with uncountable bounties. The most recent of this is witnessing the month of Ramadan and celebrating the Eid yesterday. And as of yesterday, we entered into another blessed period, and that is the period of Al-Hajj, the fifth pillar of Islam. Allah says Hajj is performed in some known months, and this month are Shawwal, Dhul-Qa'dah, and Dhul-Hijjah. Today again we are in another virtuous day, which is the Friday that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is the most blessed day in which the sun rises. Indeed, when we are to count the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala upon us, we will never get to their end. Allah is indeed forgiving and merciful. I therefore urge us to seek for the sustenance of Allah's bounties upon us and its increase through showing our gratitude to Him. Allah subhanahu wa ta'ala has declared that if you will show gratitude to Him, if you will thank Him, He will indeed increase His bounties upon you. And if you prove ingratitude, indeed His punishment is severe. O you Muslim, let us remind ourselves that the best way to sustain Allah's bounty is to be steadfast on His religion. Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord, the Creator of all times, of all months, and of all places. He has praised Himself with choice. He chooses what He likes, and He raised among His servants and creatures what He likes high above others, for wisdoms that He is aware of, and many of which He has informed us so that we reason with Him. Allah says, your Lord creates what He likes and chooses what He likes. They have no choice for Him. May He be glorified against those that they put as associates unto Him. He also says that He is the one who has made you miserns on earth and has put some of you high above others in degrees so that He tests you in what He has given you. Indeed, Allah is swift in punishment, and He is indeed most forgiving and most merciful. He has really chosen Ramadan to be a blessed month for which He reveals the Quran, which is the criterion for right and wrong, and sending the noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and for fasting, which is one of the most easiest ways to take us to Al-Jannah. But then He wanted us to be steadfast in our upholding of this religion, not only in Ramadan, but through all the months, through all our times, at all circumstances. And He told us that we should hold fast to the rock of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the sign of our steadfastness. And He told us that this will not even happen without his will. And it will not happen even if we wish to be without His divine assistance. And we have nothing to do with the two. All are in His hands. Therefore, we should seek for His assistance so that we wish to be steadfast. And we should seek for His assistance so that when we so wish, He will assist us to actualize our work and dream of being steadfast. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the reward of being steadfast in the glorious Quran in so many places. That indeed, those who say that our Lord is Allah and they are steadfast, angels shall descend on them with the glad tidings that there is no fear upon you. You shall never grieve, and you are given the glad tidings of the paradise which you have been promised. Allah also says, indeed, those who say Allah is our Lord and they are steadfast, there shall be no fear upon them and they shall never grieve. These are the companions of the Garden of Eden, Al-Jannah. They shall abide therein as a reward for what they have been doing. Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by saying, فَاتَّقِمْ كَمَا أُمِرْ. Be steadfast. Hold on to this religion to the best of your ability as you are commanded. This is a lesson. Even in steadfastness, you must do it the way you are commanded. You must do it in according to the teachings of our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Do this, you and those who have They repented with you, who have accepted the light of Islam with you, and never transgressed the limit, for Allah is well acquainted and all seen of all that you do. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was commanded to also say that indeed I am not but a human being like you, except that I received revelation, and the summary of my revelation is that that your Lord, who deserves your worship, is but one Lord. You should therefore be steadfast in worshiping Him and seek for His forgiveness. Allah says, if people and all other creatures, especially mankind and jinn, will be steadfast on Allah's thread, Allah will have given them the most purest and abundant water in order to test them. Abu Bakr al-Siddiq, the most steadfast of the Ummah after our noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam in upholding this religion, said when he was asked about steadfast, he said, it is that you do not put any associate with Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning that you are steadfast on pure tawheed. This is our life in Ramadan and after Ramadan. We should hold fast to the tawheed. We should not go right or wrong, and we should not try to be aversive to deceive ourselves. Umar ibn al-Khattab also said that to be steadfast is to hold fast to Allah's command and to abstain from His prescription and without dissent. Uthman also said that it is to be sincere to Allah subhanahu wa ta'ala in our deeds. Ali ibn Abi Talib and Ibn Abbas do say that it is to do the obligations of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan said is that they are holding fast to Allah's command, and they abide by His commandments, and they abstain from His disobedience. Ibn Taymiyyah says that it means that they are steadfast in love of Allah subhanahu wa ta'ala and submitted to Him. They do not look any side. They are steadfast. They only see Allah subhanahu wa ta'ala. It is Him that they worship, and it is only from Him that they seek assistance so that they worship Him perfectly. In Sahih Muslim, Sufyan ibn Abdullah came and asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, oh you noble Prophet, tell me something, a word that I will never ask anybody apart from you. Meaning that it should be as concise as possible and as sufficient as possible. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, say, I believe in Allah and be steadfast in upholding this you're saying in your action and in your inactions. Thawban radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, istaqimu, hold fast to this religion, meaning in all your life, not only in Ramadan. Yes, you will not be perfectly 100% because you are mankind, you are liable to mistake. But then try your best to see that you are on the track, and know that one of the best of your deeds is this salah. Hold on to prayers. Never delay it. Do it as the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught you, and know that nobody preserves his ablution but a mu'min. Nobody who shall continue to perform ablution all the time except a mu'min. I therefore urge you, my brothers and sisters in Islam, to maintain the good things you have been doing in Ramadan, for that is the prescription of the life of a Muslim. He is always steadfast in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and in abstention from all that may lead him to Allah's anger. Indeed, it is one of the things that demonstrates your steadfastness after Ramadan to fast the 6 days in Shawwal. Whether consecutively or separately, whether at the beginning of the month or in the middle of the month, or at the end of the month. What is important is that you fast 6 days in the month of Shawwal. But when you do this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has given you the glad tidings that it is as though you spend the entire year in fasting, and you all know the virtues of fasting and its greatest in Islam. I finally ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us all our sins, to help us mend our mistakes, to accept all our acts of obedience in Ramadan, to make it easy for us to maintain the righteous acts that we have done in Ramadan. May He subhanahu wa ta'ala bring about lasting peace and harmony in our country. May Allah subhanahu wa ta'ala deliver us from the shackles of the pandemic and all other diseases that are bedeviling us. You are all aware that Al-Masjid Al-Aqsa is in danger of demolition by the Zionists. It is therefore obligatory upon each and every Muslim to do what he can to deliver and defend the faith Qibla of Islam, the place of the Isra of our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the place where Allah subhanahu wa ta'ala gathered all the prophets and messengers and met our noble prophet to lead them in prayer. It is in that place that Allah subhanahu wa ta'ala gave our noble prophet this virtue, this status. It is our responsibility to make sure we guard that place. It shall remain the belonging of people of religion led by the Muslims. Those of you who have been following the news have seen what has been happened during the month of Ramadan. The Zionists choose the month of Ramadan to attack us. Not only to provoke us, but to attack us. Unfortunately, our leaders are not up to the task. I say it, our leaders are not up to the task. Our leaders in all the Muslim countries, and especially in the Arab countries, who are very close to the scene of violence against Muslims. We therefore seek Allah subhanahu wa ta'ala to assist these Palestinians who are working on our behalf to defend the Masjid al-Aqsa. May Allah subhanahu wa ta'ala defend them. May Allah give them victory against the devilish Zionists who know nothing but attack and terrorism against the Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala see to the end of this attack. May He bring about lasting peace to all Muslims all over the world. Allahumma ameen. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم وحمدوا الله.